This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da download da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin gabatar da shirin na yau, Litinin 25 ga watan Janairu shekara ta 2016. Ga kanin labarai.
To Grace, kasar Jamus na samun kurarar bakin haure kusan 2000 a rana, amma yanzu sun ce ba za su karbi bakuncin abin da ya wuce mutane 200 ba a rana, kamar yadda ministan su ya bayyana. Tun a jiya kuma Lahadi, jama'a ke rike da shebur a hannu don kamfasa dusar kankara da ta zuba kamar da bakin kwarya ta kusa binne gidaje da motoci a nan Amurka. A karo na biyu kuma cikin watanni biyu, Italiya da Faransa suna shirin maraba da shugaban kasar Iran Hassan Rouhani a wannan makon.
To Malam Usman, barka da dawowa shirin tsakar dare.
Aifa barka dai.
Da fata ga an shirya shan kofi.
Insha Allah.
Gwamnatin jihar Adamawa ta ce tashin hankalin da aka samu a waɗansu su ƙauyukan jihar da ya yi sanadiyar kashe wani DPO ba harin Boko Haram ba ne.
Muna da security report kuma wannan abu mun san shi da ba, muna kokari da yan security a danne wannan abu. Fada ne na kabilanci.
Muna kuma da rahoto kan yunkurin hukumomin ƙasar Kamaru na yi wa kafofin sadarwa iyaka da suke gani suna cuta al'umma. Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen zaɓe da ake a jamhuriyar Niger. Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirin ciki da gaskiya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
To jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Kasar Jamus na samun kwararar bakin haure kusan 2000 a rana, amma yanzu ba zai wuce su karbi kamar bakuncin mutane 200 ba a rana, kamar yadda ministan cikin gidan kasar ya bayyana. Inda ya bayyana cewa duk wanda ba zai nemi izinin neman mafaka ta mafakar siyasa ko makamancin haka a Jamus ba, to ba shi da ikon zaman kasar taɓa rauniyar hanya. Wannan tsuke bakin kan iyakar ya biyo bayan yadda kasar ta Jamus ta fi kowace kasar tarayyar Turai tattalin arziki ta kididdige cewa ta karɓi bakuncin 'yan gudun hijira kimanin miliyan 1.1 a bara, wanda hakan ya haifar da kashe makudan kuɗaɗe na kasar wanda ya ja zazzafar muƙabala a siyasar kasar. Ministan harkokin cikin gida na kasar Jamus ɗin, Thomas de Maizière, ya faɗa wa jaridar Bildam Santok cewa 'yan gudun hijira suna gujewa yaƙi ne don tsoron tozartawa da makamantansu a ƙasashensu.
Tun daga jiya Lahadi, jama'a suke riƙe da cebur a hannu don kamfaci dusar ƙanƙarar da aka daɗe ba ga irinta ba, wacce ta kusa binne gidaje da motoci da kusan mita a jihohin Georgia, New York da Boston, inda har aka sami mutuwar mutane aƙalla 17. Haka ma a nan Washington, inda fadar gwamnatin Amurka take, dusar ƙanƙara ta zuba ba ƙaƙƙautawa, inda dole aka kafa dokar ta ɓaci, amma yanzu al'amura na komawa daidai. Manyan filayen saukar jiragen sama irin su Dallas International da Reagan National suna kulle har ajiya a daidai lokacin da ma'aikata ke ci gaba da share dusar ƙanƙara daga titi da jirgi ke rugawa ya tashi. Mazauna Virginia da New Jersey su ma sun fuskanci ruwan dusar ƙanƙara, kasancewar aƙalla mutane miliyan 85 aka kiyasta a faɗin ƙasar nan cewa suna kan hanyar zubar dusar ƙanƙarar. Tun farko jiya dai masana yanayi sun gargaɗi jama'a da su lura.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A karo na biyu cikin watanni biyu, jami'an Italiya da ƙasar Faransa na shirin maraba da shiga ko kuma karɓar bakuncin shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani a wannan makon. inda suke sa ran cewa za a shiga sabuwar alaka tsakanin su da kasar ta gabas ta tsakiya mai basirar tsare-tsare a daidai lokacin da suke bukatar zuwan sa ko kuma suka yi tsammanin zuwan sa a watan da ya gabata na shekarar 2015 cikin Nuwamba inda kuma sai kwatsam ya soke ziyarar tasa kasancewar an kai harin ta'addanci a Faransa inda ya halaka mutane da dama ya kuma jikkata wasu ziyarar da zai kai zuwa kasashen sun da zasu kulla yarjejeniya ko kuma alaka ta diplomasiya suna ganin cewa hakan zai haifar da da mai idanu sannan hakan zai inganta tattalin arzikin tsakanin kasashen a makon da ya gabata ne dai shugaban na Faransa François Hollande yace abu ne mai yiwa Iran ta dawo da fagen siyasa ko kuma kasuwanci a duniya matakar ta dage domin kuwan dage mata takunkuman da aka kakaba mata a baya amma ya rage ruwanta ita Iran din ta sassauta zaman dardarrin da ke tsakaninta da kasashen gabas ta tsakiya da kuma zaman doyar da suke tsakaninta da kasar Saudiya
sakataren harkokin wajen Amurka yana kasar Laos da ke gabashin duniya inda ya sauka a Vientiane babban birnin kasar don kafa harsashin taron da za a yi a watan Fabrairu shekarar nan na shugabannin kasashe 10 na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia karkashin jagorancin shugaba Barack Obama Kerry ya sauka ne a yammacin jiya Lahadi a matsayin zangon farko na kasashe uku da zai ziyarta da suka hada da Cambodia da Sin. Sakataren zai tattauna da shugabannin na kasashen Asia game da al'amuran da ke ci musu tuwo a ƙwarya ciki har da matsalar tekun kudancin Sin da maganar shirin nuclear ƙasar Korea ta Arewa. Ana sa ran taron na ASEAN da za a yi a California ta nan Amurka zai tabo hanyoyin bunƙasa harkokin tattalin arziki tsakanin Amurka da kasashen Asiya daga baya cikin wannan shekarar shugaba Obama zai halarci taron na kungiyar ta ASEAN a can Laos wanda zai zama shugaban Amurka na farko da ya je wannan taro
To daga ƙarshe wasu 'yan ƙasar Masar guda 8 na fuskantar tuhuma akan yadda suka bari har fuskar wani mutum-mutumin gwal na sarki Tutankhamun wanda yake ɗaya daga cikin fir'aunonin wancan lokaci ya samu matsala ta yadda suka yi kokarin gyara shi a ƙarshe kuma garin neman gida aka rasa ido masu gabatar da ƙarar na Masar suna zargin ma'aikatan gidan tarihin da yin sakaci da wannan kan sarki mai tarihin fiye da shekaru 3,300 kamar yadda kafar yada labarai ta kasar ta rawaito ana son sanin yadda aka yi harge mu mutum-mutumin matashin fir'aunan takunkamu ya tabu ko kuma ya tumbuke har aka kwarzana fuskar sa a lokacin da ake kokarin gyara a shekara ta 2014 wannan gunkin dai wasu mahakan ababen tarihin Burtaniya ne suka tono shi a kabarin sarkin a shekara 1922 sannan shine gunki mafi jan hankalin ƴan yawon bude ido a duniya tuni dai aka bawa wasu ja masa kwangilar gyaran sa kuma suka gyara kwarzanan da aka yi masa
labaran duniya kenan kuka saurara to madan labarin mu faro takon a jihar Adamawa dake arewa gan masu gabashin Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa mutane da dama ciki har da wani babban jami'in yan sanda aka kashe a wani tashin hankalin da aka yi ake dangantawa da rikicin Fulani makiya da manoma a yankin Gere wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz na dauke da cigaban rahoton
kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da ido ma suka tabbatar su dai wadannan maharan sun fa kashe wani babban jami'in yan sanda wato DPO mai kula da yankin Vinicilan baya ga fararen hulan da suka kashe a ƙauyuka hudu da suka hada da Musare wannan mako duka jam da kuma ƙauyen Tabungo wanda aka sarin mazauna yankunan manoma ne da kuma masunta kuma ko a ƴan makwanin da suka gabata ma an samu wani rikici a tsakanin makiya da manoma a yankin shedun gani da ido da sun bayyana cewa mutane da dama ne ma a kashe a wannan hari baya kuma ga waɗanda suka tsira da munana raunuka ciki ma har da jami'an tsaro kamar yadda wannan da ya tsallake rijiya da bayan ke cewa
sun ci gari biyar ma sun kone garin gabaki daya ne kan gaske a kan har yanzu ma ba gama idan gawatin ba domin wanda aka ji ba yi dai an sa ambulance da mu da su goma sha uku ko wanda kuma a kasa ba zo an dauka ba a su wanda ma ta jefa ruwa da su ta dauka ba
kawo yanzu ma dai runi na yan sannan jihar Adaman ta tabbatar da wannan tashin hankalin yayin da kuma tuni ma aka tura sojoji zuwa yankin domin shawo kan lamarin kamar yadda mukaddashin komandan rundunar soji na 23 da ke Yola Kanar Aba Pupula ya tabbatar min ta waya.
Ah, mun riga mun tura su sojoji zuwa gurin da patrol vehicle namu. Ko hari kwanta da ankalin nashi babu mai cewa ba a dinga kashe juna.
To sai dai kuma a sakonsa ma ga al'umman jihar Adamawa, gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya fama musanta rahotannin da tun farko wasu make yadawa na cewa mayakan Boko Haram ne suka kawo harin, inda kuwa ya shawarci makiya da manoma da ake kai zuciya nesa.
Wannan abun ba mu ji daɗin faruwansa ba. Kwaran wannan ba Boko Haram ba, muna da security report kuma wannan abun mun san shi da ba, muna kokari yan security a danne wannan abun. Faɗa ne na kabilanci wanda ina kiran mutane Adamawa da babban murya don Allah da Annabi a daina wannan, domin dukan mu nan abu ɗaya ne. Idan aka samu matsala a samu hukuma a daidaita, akan a zo ana kashe juna, wannan ba ɗabi'ar mu ba. Su makiya dole ne su bi abun a hankali, su zauna a duba yadda za su yi negotiating da su manoma, ba sai an shiga gonaki mutane a nemi fada da sauransu ba. In an zauna da yardan Allah za a daidaita.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Senator Bindo Umaru Jibrilla, wanda kawo yanzu sojoji da 'yan sandan kwantar da tarzoma ne ke shawagi a yankin da zimmar cafko waɗannan mahara. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Haka yake daga harkokin tsaro a Najeriya kuma sai shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka bayyana kammala rabu katunan zaɓe. Sai dai 'yan hamayya suna gargaɗin masu unguwanni da su tabbatar sun riƙe amana. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Ƙonni.
Tocin zaɓe sun shigo da ma mai anguwa za a kankarto cin zaɓe. Muna nan muna wayi ma mutane kai su zo su amshi kartaɗinsu, shi ne bugun gaban lalle za ka zaɓen wanda kake so. Mu muna nan muna iyaka ƙoƙarinmu tun lokacin da anka kawo waɗanga kartukan zaɓen. Muna nan muna faɗi ka tashi, muna fatan sai kowa ya amshi nashi karta sannan mu samu kwana.
Sai dai a cewar Alhaji Abdulmuni, memba a kwamitin gudanarwa na kwamitin da ke goyon bayan takarar tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Usman a ƙarƙashin lemar jam'iyyar MNRD Hakuri, sufa suna kashedi ga hakimai cewa da masu unguwa waɗanda za a kai katuttukan zaben na aje a wurarensu domin kar su shiga harakokin siyasa a lokacin rabon waɗannan katuttukan zaben.
To kartoci sun taho na zaɓe suna nan meri yanzu yau zaman da ake. Babu mamaki gobe in Allah yarda kowane gari aje a kai mishi tashi karti. Kuma abinda muke kira bisa sha'anin wannan kartikin nan, ko san ya rubuta ya je ya nemo kartite, shi bi shi yi haƙuri, shi zo shi doge shi nemo kartite. Sannan bancin haka hakimai kar su kuskura su yi unhwani da kowace siyasa bisa harkar kartin nan, saboda amanar mu tana gare su, amanar ƙasa tana gare su, amanar garuruka suna gare su. Wanda ya zo wurin amsa kartite bisa ƙa'ida a bashi kartite, ba mu yarda ai amfani da mu ba, ba mu yarda ai amfani da majority ba. Su yi amfani da gaskiyarsu, su tsare gaskiyarsu wajen ba da kartuttukan nan.
Ana ƙasa ga mako guda kamin a buɗe yaƙin neman zaɓe a jamhuriyar Nijar a hukumance, tuni dai 'yan siyasar suka fantsama a cikin daji domin neman magoya baya. Ko da yake waɗansu talakawa na cewa inda aka tuma na ake haɗuwa, siyasa kuma ita ce bulalar talaka, kuma a wannan karo 'yan siyasa za su ji a jikinsu. Haruna Mamman Bako, Sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Ƙonni a jamhuriyar Nijar.
Talaka ka bar kuka, ƙuri'ar ka incinka, in ka rike makaminka ita za ta cece ka.
To daga jamhuriyar Nijar kuma sai makwabciyar ta Kamaru, inda bayan wani zaman tattaunawa tsakanin wakilan ministoci masu ruwa da tsaki kan harkokin sadarwa, aka tsaida shawarar gurfanar da manyan kamfanonin sadarwa da ke kasuwanci a ƙasar gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar sabili da gaza biyan haraji. Wakilinmu Muhammad Awal Garba na ɗauke da ci gaban rahoton.
hukumar hana yiwa tattalin arzikin kasar ta jamhuriyar Kamaru zagon kasa bisa ga jagorancin tsohon ministan kasar Garga Haman Aji suka bayyana cewa kamfanin nukan kiran waya na Tangaraho ko na salula irin kuɗaɗen da hukumar suka gano cewa kamfanin nukan wayar na Orange MTN da na Camtel Cameroon ba sa bin ka'idodi wajen biyan harajin su kamar yanda gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru suka tsara musu kan haka ne hukumar kamo masu yiwa tattalin arzikin kasar ta jamhuriyar Kamaru to Anniti suka lashe takobin cewa sun ci taron kamfanin nukan ne guda uku kuɗaɗe har miliyar 170 na sefar kuɗin jamhuriyar Kamaru idan ba haka ba su tattara yanasu yanasu su san an da dare musu kakakin hukumar Konak din cikin jawabin sa yace
La mission a chiffré à plus de 170 milliards de francs CFA.
Waɗannan kamfaninnuka sun yi wa dokar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru mai lamba 23 karan tsaye. Shine yasa muka makala musu wannan taron. Na tambayi Alhaji Hamisu Adam ko ya yake ganin wannan taron da hukumar Konak din suka yi wa kamfaninnukan kiran waya guda uku na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru a matsayin sa na kakakin kungiyar fararen hula na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru.
Konak su aikin da aka saka su suke suna karbo hakkin gwamnatin Kamaru haraji akan waɗannan gidan su wayoyi dama an fara yin ka'ida da su a wannan shekarun da aka ba su yazo ya shige sai aka ce wa Konak su zo su yi bincike akan wannan sha'ani sai aka gano cewa waɗannan in sun shige contract su da shekaru sai aka yi musu suna biyan amma dai abin da aka ce musu su biya to yanzu sai aka yi musu redressement fiscal akan wannan kudin da yake akan su in
su ma masu kiran wayan sun koka kamar haka
eh to bayani game da wannan dai ba abin da za a yi kawai a biya kawai saboda mu kiran ma ba mu ganewa mu sa kudi a yanke balle ma MTM da Orange nan mu har yanzu sun kawo mana matsala
gasan Africa na ba kasar da za a ce tana kira ta tsada wanda yafi Kamaru kamar su ne farko wanda suke suka fi kowanne bangare tsadar kira kiran da muke muna biya da tsada saboda haka su ma su biya haƙin gwamnati
Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
Kuma da la gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 12:17 na asuba ga shirinmu na gaba
That is a SPU, Special Protection Unit to Susha Bureau de Commodoring de Chenda a cikin commodoring de Chenda guda tara duka din kudi akwai sanatin na revenue to akwai yan sanda a wajen wanda suke taimakawa da ayyuka ne to shi ne sai ya cire yan ayi wanda suke wurin ne ya samu tare shi akwai position wanda ya kamata a ce ya yi feeling gap nasu ya ke yi feeling gap ne abun da ya sa yake kuma idan har za a yi wannan promotion duka yawanci na zuwa ya ayi wani sai yake shi wa a kai
ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general ɗan sanda ba
jama'a assalamu alaikum idan masu sauraron mu za su iya tunawa tsohon shugaba Goodluck Jonathan shi ya nada inspector general na ɗan sandan yanzu Salamu Arase a bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaɓe amma kafin a rantsar da shi ya kama aiki haka kuma tsohon shugaba Goodluck Jonathan shi ya nada tsohon inspector general na ɗan sanda Mike Mbama Okiro a matsayin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ko kuma Police Service Commission ko PSC a takaice. Inspector General Salamu Arase shi ne mai zaben duk wanda ya dace a yi masa ƙarin girma daga kan mukamin ASP har zuwa muƙaddashin Inspector General. Shi kuma Mike Okiro shi ne mai tabbatar da wannan naɗin a bisa ƙa'ida tare da amincewar wakilan hukumarsa. A yau za mu ji bayanin wasu abubuwan da waɗannan mutane guda biyu suka zartas na yin ƙarin girma ga wasu jami'an 'yan sanda.
Kuma abin nan da sun sake gyara ta akwai medical promotion da aka yi kwanan nan from ASP to superintendent ba a taɓa yi ba ina jin ban ga organization ba ko soja ko SS ko ina da taɓa ga organization za ta yi wannan kuma wanda ba za ta faruwa ba ya faruwa da jiran police daga ASP suka yi skipping DSP rank to superintendent. Ko san menene ma DSP rank ba in their shoulder dey want double promotion daga medical office abu ne yake wajen nasu kenan. A lokacin Suleiman Abba akwai wani Moses Jatubu. Moses Jatubu shine mai tsaron shugaban kasa Jonathan da Mila dan tawaye da Uche. Uche kuma shine mai tsaron ita Patient Jonathan. Yanzu yake ma magana Uche yanzu mai na shi kwanan da suka samu CSP da shi da Mila. Mai Jatubu yanzu haka mai na Jatubu shi su CSP ne amma shi Jatubu yanzu sai commissioner of police. Unfortunately, very wrong. Yanzu haka yadda yake magana wallahi shi commissioner of police ne. Kuma yadda yake magana ba shi kadai ba ma yanzu haka muna da AC wanda ya promote that is PSO. PSO Junior CSP ne ya promote na shi AC ba. Fourth PPRO Junior CSPJ wanda take number a cikin wannan staff list tana 406 ya dauke da ya bata AC. I mean serial number na 406 inda take kira a cikin listin ke na ba number 1 ba number 2 ba number 3 ba kaga kamar su CP Ojukwu daga wanda yake CP Kogi da CP Elegbunle da CP da CP Chris Ezide na Edo wallahi duka su ya junior this is duka promoting na su ya ba su CP rank.
Akwai wannan tambaya kuma da zamu yi ta kamar da muka yi alƙawari kusa da ta ƙarshe cewa shi Solomon Arasi kan ƙara wa mutane girma ne bisa son zuciya. Idan an duba misali kamar CP Chris Ezike wanda yake a jihar Edo, da shi ne mutum na 38, sannan aka dawo duk mutane aka ture su aka naɗa shi aka masa ƙarin girma. Ata ita kanta kakakin runduna taku ita Olabi Sikolawale ita ce ta 406 ta ture duk mutum 405 aka zo aka bata wannan ƙarin girma ta zama yanzu mataimakiyar commissioner yan sanda. To shi me yasa Solomon Arasi yake daukan irin waɗannan matakai da za su iya jawo masa matsala ya zubar da mutuncin yan sanda?
Ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general yan sanda ba.
DSP Tinja Madam ya ba da amsa a madadin inspector general Solomon Arasi kamar da yadda aka ji ya ce hukumar kula da ayyukan yan sanda wadda take karkashin Mike Okiro ita ce take wannan abu kuma ita za a tambaya. To amma kada a manta da cewar shi inspector general na yan sanda Solomon Arasi shi ne mai mika sunayen waɗanda yake so a yi makarin girma. Ita hukumar ta amince idan ta ga bai dace ba ta ki. Abinda yan sanda masu zargin Mr. Arasi da nuna bambancin yanki da na addini suke faɗa shi ne cewar wata ɗaya bayan hawansa kan mulki, ga misali, ya yi ƙarin girma tare da amincewar hukumar Mike Okiro. Ma wasu 'yan sanda su 14 masu mukaman DCP ko mukaddasan commissioner zuwa mukamin CP wato commissioner. Kuma maimakon ya bi sahun da ke cikin wannan kundi kamar yadda aka fi sai ya zaɓo waɗanda ransa yake so ya tsallake waɗanda baya so. 'Yan sanda 14 da aka yi mukarin girman nan zuwa mukaman kwamishinoni daga ranar 26 ga watan Mayu na 2015 daga na ɗayansu har zuwa na 10 duk a jere aka ɗauko su a cikin kundin jerin sunayen jami'an 'yan sanda masu mukaman DCP. Daga cikinsu akwai 'yan arewa guda 4, sauran guda 10 kuwa duk 'yan yankin kudancin Najeriya ne. To amma abin mamakin a nan shi ne da aka zo kan na 10 ɗin wato Anthony Obizi Michael daga jihar Cross River, sai aka tsallake wasu mutane su 25 dukkansu 'yan arewacin Najeriya an banda mutum guda ɗaya tak. Sai aka ɗauko wasu 'yan kudu Emmanuel Ojukwu daga jihar Anambra wanda ya taɓa zama kakakin rundunar 'yan sanda, aka ɗauko Chris Ezeki shi ma daga jihar Anambra, aka ɗauko Moses Jitobo tsohon jami'in da ke tsaron lafiyar tsohon shugaba Goodluck Jonathan kuma ɗan jihar Bayelsa, shi kuma aka sake tsallaka wasu mutanen su 42 a bayan waɗancan guda 25 da aka tsallake, wato an tsallake mutane 67 kenan aka ba shi wannan mukami na kwamishina. Wannan shi ya kawo adadin waɗanda inspector general Solomon Arasi ya naɗa kwamishinoni a zaman guda 4 'yan arewa guda 10 'yan kudu. Wannan kenan. Akwai wasu matakan yin ƙarin girma na 'yan sanda da ake kira special promotion inda mutum yakan tsallaka mukami guda zuwa wani na sama. Kamar ga ƙananan 'yan sanda daga kurtu har zuwa speto, shi speto general ɗin yana iya yi domin raɗin kansa ba sai ya tuntuɓi hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ba. a ranar 1 ga wannan wata na Janairu da muke ciki ga misali Speto General Solomon Arase yayi ƙarin girma na musamman musu ƴan sanda guda 6 masu mukaman kofar zuwa mukaman spetoci dukkan su a sashin jiragen sama na wannan runduna kamar yadda yake kumshi a cikin takardar yin ƙarin girman wanda commissioner ƴan sanda CP Adeyemi Ogunje Milusi ya sanya mu hannu a madadin shi mukaddashin Speto General mai kula da mulki an yi wannan ƙarin girma ne ma Esrom Bomenem Precious Amachuku Damola Akinade Muyibad Ajani Ogundiran Omotayo da kuma Blessing Enumaje dukkan su 6 ƴan yankin kudancin Najeriya ne Banda ƙarin girma akwai batun manyan mukamai kama daga na DIG zuwa AIG da commissiononi har zuwa mukaddasan commissiononi ko DCP waɗanda ake zargin Solomon Arase yayi shiru da batun cike su saboda idan ka dubi jerin sunayen manyan jami'an da ke kan layi domin cike su din ƴan arewa ne
akwai position wanda ya kamata a ce yayi feeling gap nasu yake yi feeling gap shine muna da position na DIG to IC force supporters yake yi AIG Mobile yake yi AIG CTU yake yi AIG SPU yake yi muna da AIG investment yake yi muna da AIG force animal branch yake yi muna da AIG armaments yake yi AIG bomb duk yake yi abunda yasa yake kuma idan har za a yi wannan promotion duk kai yawanci na zuwa arewa ne sai yake shiru a kai haka DC position DC promotion in sai da dauki mutane mutane guda 20 din ma zai yi to idan zai mutane 20 ko kuma da 30 ne zai yi yau nake so ga baka idan zai mutane 30 wallahi duka su 20 ne cikin 30 din nan za su zama yan arewa ne amma sai yake da mutane 5 kacal ya tura zai promotion kuma muna da vacancy almost more than 50 vacancy yake promoting
mai magana da yawun Speto General Solomon Arase DSP Tinja Mazam Ibrahim ya amsa wannan zargi
na daya da nake son a duba akan wannan magana shine yadda na yi bayani dazu na ce maka service commission shi inspector general na ɗan sanda in har shi ya ce zai zauna akan promotion na mutane abu ne wanda service commission za su iya query din shi akai in kuma ba service commission sun query nashi ba shugaban kasa yana kallo tabbaci shugaban kasa would certainly zai ja hankalinsa akan wannan abu wanda akwai mashawartan shugaban kasa ba aiki bane wanda mutum guda zai iya tsayawa ya ce to yayi zaman abin nan akai sai abin da ya ga dama yi ba zai taba faruwa haka ba
a shirin mu na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan ƴan sanda za ta dauki alhakin waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai za mu kuma tuntuɓi fadar shugaban ƙasa mu ji abin da za ta faɗi kan wannan batun a kasance lafiya
to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Kasar Jamus na ganin cewa suna samun kwararar bakin haure da suka kai kimanin 2000 a rana amma yanzu sun ce ba zai fi su karbi mutane 200 ba kamar yadda ministan cikin gidan kasar ya bayyana wanda kuma bayan wannan mun ji cewa tun daga jiya Lahadi jama'a suke rike da shebur a hannu suna ta kamfasa dusar kankara da aka dade ba a ga irin ta ba a nan Amurka inda ta sha kan motoci da gefen gidajen jama'a haka kuma mutane sun yi ta faman sharewa domin samun hanyar wucewa da fidda motocinsu a karo na biyu kuma a cikin watanni biyu jami'an Italiya da Faransa na shirin maraba da karbar bakuncin shugaban kasar Iran Hassan Rouhani inda suke sa ran zai shiga wani shafi na sabuwar alaka tsakanin kasar ta gabas ta tsakiya da kuma kasar da suke ganinta a matsayin mai basira a tsakanin wayannan kasashe
to a gaice ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi kafin mu sallama bari mu mika gaisuwa ta aziya ga iyalan babar Reverend Gayus Dogo domin rasuwar surukarsu Adama Gayus wadda ta rasu a ƙarshen mako Allah ya sa ta huta ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Kibahiro Dodone da ya ba da shiri da har haɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu ne Charles Hall Alheri ke muku fata alheri
This program has come to you from the Voice of America, Washington.